اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka wato Sheikh Malam Ahmad Jaja Shehul Hadi wanda muka fi sanin sa da Gwani da sauran manyan malamai da suke cikin wannan masallaci da yan uwana almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu so alhamdulillah kaman yanda kuka ji Shehul Hadi a cikin gabatarwansa ya gabatar ga abubuwan da suka faru wannan kungiya tamu ko muassasa tamu muassasatu anwarit tariqati tijaniya wal faidatil ibrahimiyya fil qarratil afriqiyya wannan muassasa mai albarka tana bibiyan kamar yanda ya fada dukkan wadansu abubuwa da suke faruwa a kasan nan wanda suka shafi addinin musulunci wa khasatan tariqan tijaniya to alhamdulillah dukkan wani munasaba da ya dace a ce an yi wani magana akai wannan muassasa tana yi in kuma wani abu ne ake nema da sisa da za a dasa wa dariƙan tijaniya ko faida shi Ibrahim wannan muassasan in ta bankado ba ta shiru ta kan yi magana akai to alal hakika wani abu ya faru a ƙasar nan wanda mafi yawan mutane sun ji kwanan nan an samu wani bawan Allah ya kira Professor Ahmad Makari ko Professor Ibrahim Ahmad Makari ya kira shi a waya da ya kira shi a waya suka yi farkon wayan suka yi minti 27 waya na biyu kuma ya kara kiransa suka yi awa daya waya na biyu kuma wanda shi professor ya kira shi suka yi minti 47 to a takaice an samu kusan wayan awa biyu to alhamdulillah su izala ka san su da sharri duk lokacin da suka tashi shi ne suna neman kawai guri tibus to shi kuma professor bawan Allah da ya tashi ya gano wani sharri suke so su yi sharrin da suke so sharri biyu ne na farko shine suna san lokacin da yayi wannan wayan suka yi wannan wayan professor imma yayi reacting ya shiga cikin fushi yayi zage-zage yayi kaza sai a ce wannan bai cancanta da shugabancin mutane ba ya za a ce an bashi limancin masallacin Abuja ko aje shi a gefe kunje daya yawa na biyu shine kuma suna san su nemo wani alaka na shi'anci su danganta mai su ce wannan shi'a ne me yasa an ce shi'a ne ya ce gwamnati ai tana fada da shi'an Najeriya ga zazzagi a kulle to yaushe za a dauko limancin Abuja ba dan shi'a shi ma a sauke shi to sai Allah ya sassauta zuciyar professor da aka shigo wayan sai yi wayan a hankali duk gurin da za su so sun sa shi yayi fushi ya ki yayi fushi duk wani rashin kunya na duniya wannan dan matan ba wanda bai mai ba ya mai rashin kunyar duniya amma professor yayi sai dai yi shi a hankali to malam kaza 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 in ya kawo rawo ma sai yayi dariya kawai sai ya shige a dai bashi ansa to abun mamaki izala kun makara idan za ku turo wanda suka turo ɗaya ne daga cikin jigajigan malaman su wai sunan shi Abdul Muttalibi to ya kamata in za ku turo sai kun nemo zakarar da wuyansa yafi karfin yanka amma wannan da kuka turo wallahi alazim ba da professor makari ba da mu dinnan na rantsi da Allah ba sa mu bane lamin qaribin walamin ba'idin ta dusan bi ni'matin la ilaha fakra babu gani da mu ballanta na professor makari wanda mu kuma a cikin wajen yaran professor na nawa zaka kai mu lamban karshe wanda dan mu wa itiqadin mu yanda professor yake cewa professor nan idan ka auna professor makara ka ajiye shi a mizani ka dauko Ibn Taymiyyah ka ajiye shi a mizani wallahi ya rinjaye Ibn Taymiyyah kai tsaye mubasharatan wallahi zai rinjaye Ibn Taymiyyah kai tsaye zai rinjaye shi ta ba gudu da wanda za ku turo sai wani gabotari malam majhulul hali na kira ba ma'arifa ba ku rasa wanda za ku turo sai wannan ya zo yayi ta shirmi to suna nan suna ta yadawa abun kunya maimakon wannan kaset din da in sun san me suke yi su boye shi amma kuma sai yadawa suke yadawa sai ya ce to masha Allah to mu kuma yana zuwa kunnan mu sai muka ji ka gane kasin ne lokacin kana ji sai kai dariya kuma kana cikin ji sai kai kuka a lokaci daya wallahi sifa biyu a lokaci daya sai hadu maka kai dariya kai kuka saboda gabutarin da aka turo wai da sunan izala to in dai ta bangaren karatu ne izala ku hakura yanda sama ta bakwai ta bi ƙasa ta bakwai tsayi haka muka fiku in zamu bar karatu shekara dubu Allah yadda ba za ku kamo mu ba so insha Allah wannan malam ko da yake ba zan ce mai malam ba Abdul Muttalib amma suna ne kuma la yaliqu bil musamma suna da bida ce da wanda aka sawa sunan ba so insha Allah zamu biyo akwai masaloli guda 13 da na rairayo ban san ko lokaci awa biyu zai bani daman madan shafa su sama sama ba asalin raddi ne wanda aka yi shi raddi wanda zamu ce duk abin da ya fada da wani nukudar da suka tattauna da professor zamu raddance su bi tafsili ba a raddi ne zamu yi shi wato mujmali a dunkule zamu dan shafa shi sama sama dalilin da yasa zamu shafa shi sama sama ya ce wa professor a cikin wayar da suke yi za su je akwai wai wata kungiya da suke da shi na majalisin yin raddi za su yi wa professor raddi to ku yi raddin duddun da yake ciki in ya shigo Anwar zamu yayi shi insha Allah duddun da yake ciki ba wani wato muna nan muna tare da su Mala Ahmad Jaja insha Allah so mas'ala ta farko alhamdulillah abinda nake son mu fara tattaunawa saboda ya kamata mutane su fahimta in mutun zai yi magana tunda maganan addini ake yi to dole mu nuna wa jama'a me ye mustawan shi wannan Abdul Muttalib din me ye mustawansa a sanin addini da kuma sanin yaran larabci me ye mustawansa a sanin addini saboda kar ku dauka wai ya kira makaru ku dauka ana magana malami da malami ne a ana magana ne malamin malamai da jahilin jahilai yawa ya kamata duniya ta fahimci wannan dan haka yanzu zamu dan dincina muku kadan daga cikin irin jahilcinsa nukudar da nake son na fara tattaunawa akwai suna cikin maganan sai ya bata larabci sai professor yake ce mai ka bata larabci ce alhamdulillah malam ai na san kai takhasusinka ne arabiya dan haka ni ban yi ja ba dan in na bata arabiya wannan ba wani abu bane ba wani matsala ba addini na bata ba to bari mu ga wanda ya bata arabiya ya bata addini shin wanda bai iya arabiya ba ya cancanta ma yi magana addini bari mu gani baka iya arabiya ba ka zo kai magana addinin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da larabci manzo Allah ba larabe sai in ka bata larabci kake cewa ba wani abu bane sai dai in ya zama na addini da yaran China ya sauka in ka zo zaka yi fassaransa da larabci sai ya zama na in ka bata larabci ba wani abu bane sai a ce baka bata yaran da addini ya sauka da shi ba shine Chinese haka ne to amma kuma ya sauka da larabci ka zo kuma ka ce zaka yi magana akan sa kuma baka iya yaran da addinin ya sauka ba wannan wani irin bobanci ne ai ba zai taba yiwuwa ba ko da aka shi lahadi akwai a wato shari'un awwal dan na mana shi
ba komai tunda muka fara magana tun sa tun tazu da rana an zuwa yanzu baka yi mu magana ba sai yanzu ala lakalla kai ban cewa ne maka kun zai yi akan kai zalla karatun alqur'ani dan nayi wannan ko ba cikin nan cinni mai nayi zalla ba
ba da zalla kai to wato magana ka fada ne haka ba magana zalla ba
to inde ba kuskuren larabci bane mal ai da sauki inde ba kusurar addini bane kai nake sanin kuskuren larabci ko ma zai yi
ba magana kuskuren larabci
to ni da ba na addini ba na addini shi ne zai fi fari amma dan nayi kuskuren larabci wannan na zan takasus din kai a jami'ar Bayero
ba magana amma larabci
malam abin da muke so ku fahimta malam
wallahi warabbul ka'aba dai karkar to koi yaki ya ci ma tallubu da wallahi umma dariyar basawa alaji ka gane wai yana magana prof yake ce mai ya buga a larabci yace to ai larabci malami in nayi kuskure a larabci wannan ba wani abu bane ban yi kuskure a addini ba dan haka ba zan yi istighfari ba zan yi komai ba to bari mu biyo bayan wannan magana daya bayan daya sannan kuma a cikin larabcin za ku ji ma sai ya ƙara bugawa rantsuwa a bakin sa yanda ka san ba ma guje wai warabbul ka'aba abu kadan suna magana zaka ji wallahi tallahi to bari mu ga addini yace dole ne in zaka yi magana akan addinin da Annabi Muhammad ya zo da shi sai ka iya larabci dole ne in baka iya larabci ba haramun ne ka yi magana dole ne sai ka iya larabci zaka yi magana baka iya larabci ba a Bukhari a Muslim ka tabuka tasha kawai abinka Allah yana faɗa cikin Alkur'ani bismillahir rahmanir rahim nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah yace malaika Jibrilu ne ya sauka da Alqur'ani a zuciyarka ya Rasulullahi saboda ka kasance daga cikin masu gargadi da ya sauka da Qur'anin nan bilisanin da harce arabiyin balarabe mubinin wanda yake a bayyane ya zaka yi kace zaka yi magana akan Alqur'ani baka san larabci ba aya na gaba Allah yake wannan cikin suratul shara ne Allah yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da alqur'ani balarabe ne watakila kwa hankalta ka zama mai hankali kar kai magana akan addini ba tare da ka iya larabci ba wata aya Allah yake cewa kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun qur'ani littafi ne da aka yi bayanin ayoyinsa filla filla qur'anan arabiyyan qur'ani ne balarabe la'allakum me sai Allah yake cewa liqaumin ya'lamuna wa mutane masu karatu masu sani kaga ashe liqaumin ya'lamuna in baka da sani haramun ne ka taba alqur'ani haka Allah yake faɗa cikin alqur'ani to idan kaga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuskuren larabci ba karamin illa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shigewa yaji wani balarabe yayi kuskuren larabci manzo Allah sai yake cewa arshidu akhakum fa innahu qad dhalla ku shiryar da dan uwanku ya bata kai tsaye manzo Allah yace ya bata saboda ya bata larabci manzo Allah yace ku shiryar da dan uwanku ya bata kai kuma yau ka zo zaka yi magana akan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wai ai kai ka bata larabci ba wani bane akan ka manzo Allah yana cewa mai bata larabci ba ta ce kai kuma kana cewa babu komai wannan maganar da aka yi ta tazo a cikin wato tazo a cikin kanzul ummal hadisi na 2809 sa'annan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai sayyidina Umaru radiyallahu anhu sayyidina Umaru yana cewa ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum ku koyi larabci domin yaren larabci yana daya daga cikin addininku larabci addini ne inji sayyidina Umaru radiyallahu anhu sa'annan sayyidina Umaru ya shige wasu mutane sai ga mutanen suna wasan kifiya suna jefe-jefe da kifiya sai zamana wannan jefin kifiyan nasu bai ba sayyidina Umaru kyau ba sai ɗayan su daga ciki yake cewa ya amiral mu'minina inna qaumun muta'allimina yanda kuka ji haka mu mutane ne muta'allimina masu koyo to ya kamata ya ce a larabci muta'allimuna ne sayyidina Umaru sai ya sunkuyar da kansa fa qala sai ya ce lahanukum ashaddu alayya min su'i ramikum ai wannan larabcin ma da kai ka bata din yafi min nauyi yafi bata min rai akan munin harbin da kake yi inji sayyidina Umaru radiyallahu anhu sai yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umaru yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa rahimallahu mar'an aslaha min lisanihi Allah ya ji kan mutumin da ya daidaita harcensa ya iya yarabci ya iya larabci yanda ya kamata dan haka Abdul Muttalib ka koma makaranta inji annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafin ci wato wannan magana ta zo a cikin Ittifaqul Mabani shafi na 137 sa'annan kuma akwai wani malami Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan yana ɗaya daga cikin tabi'ai duk lokacin da harcensa ya kuskure ya larabci kamar yanda yace shi ba zai istighfari ba ko shi wancan malamin yana yin kuskuren larabci sai ya jance astaghfirullah sai ya istighfari duk kuskuren larabci da yi to kabar wannan al-Imam Shafi'i an tambaye shi me yasa yawan bid'o'i suka yi yawa a zamaninsa yan bid'a suka yi yawa a zamaninsa kun san me Imam Shafi'i yace libudin nasi alal arabiyya saboda mutane sun bar yaran larabci ba su gane larabci dan haka sai yasa zaka ga idan sun je za su karanta qur'ani sai su karanta qur'anin upside down Allah yace ayi kaza su kuma sai su yi nan qur'ani yana nuna wani abu daban su kuma suna nuna wani abu daban wannan kenan muna marhaba da zuwan ya alayhi salamu wa rahmatullah na wara limamin jaja na'am muna marhaba ahlan masha Allah to bayan al-Imam Shafi'i ya faɗi wannan to kun san su maganar annabi ba bakin wani abu bane a wajen su sahabbai ba bakin wani abu bane zai ce da yana nan to bar ku ji me Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Iqtida'u Siratul Mustaqim ga abin da Ibn Taymiyyah yake cewa innal lughatal arabiyya la yaran larabci min addini yana ɗaya daga cikin bangaren addini wa ma'rifatuha sanin yaran larabci fardun wajibun inji Ibn Taymiyyah abu ne dole fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun domin fahimtan alqur'ani da sunnan manzo Allah shi ma abu ne dole wala yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyya su kuma alqur'ani da sunna ba a fahimtan su sai ka fahimci yaran larabci sai yake cewa wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abinda wajibi baya cika da shi fa wajibun a wajen Ibn Taymiyyah karanta yaran larabci ka iya shi in zaka yi magana akan addini me dole ne wajibi ne to kai kuma ka zo professor ya gyara ma kana cewa wallahi ni bazan yi wani istighfari ba bazan yi kaza ba ga maganga alqur'ani ga maganan annabi ga maganan sabai ga maganan sabon annabin ka Ibn Taymiyyah ga maganan sabon annabin kai sai ka gyara larabci ne sai ka gyara kuma abin da professor yake son ya gyara mai din fa yace mai ya ki ya saurari professor ba akan professor yana son ya mai gyara yace ba akan larabci bane nake son ma gyara abin da ka faɗa da larabcin baka iya ba wani abu mai hatsari ka faɗa wanda zai iya fitar da kai addini so amma da yake yaki to amma saboda kar a ce to ai mun ce yana ta bata larabci ina gurin da ya bata din Shehu Ladi a danna min Arabiya 1 bari ku ji yanda yake faɗa kananin larabci da na rantsi da Allah dan ibtida'iyya wallahi tallahi bai kamata a ce yana wannan kusakuran ba na'am zaka iya yin kuskuren larabci an sani wannan baki yana da wannan zalla amma akwai kuskuren da in an yi an san ka iya amma kuma akwai kuskuren da in ka yi an san daƙiƙi ne kai baka iya ba to wannan kuskuren daƙiƙi ne kananin larabci bari ku ji yanda yake bata su Arabiya 1 kaji kalma biyu ba su da wani quraba to a larabci bamu da wani kalma quraba bakinka ne quraba din dama daga ganin sa ka san ka ganshi wai quraba sannan kuma ku ji wai su kawo al-aqrabin nasu ilaihim a yaran larabci wannan duk duniya ba wannan larabcin al-aqrabin nasu ilaihim kuma bayan al-aqrab din ma annasu to yanda abin yake qaraba ne sa'annan kuma ba al-aqrabin nasu bane aqrabin nasi ilaihim mudafun da mudafun ilaihi ne kun ji larabci na daya danna mana arabiya 2 muje
la tabi yani ahdur kull shay akai abun da kamar amma
sai shaul baqi wai la asadi wa an ahduru ne ko la asadi wa an ahdura fatawa la yastati an ahdura ga an harafin nasaba ga fili mudari'i amma kuma amma kamai don ma an ahduru kuma idrakan wannan kuma malami ne wai yana ta kokarin ya gwada zakarkarewa la asati an ahduru ahduru banza ahduratu ahdura muje sholadi danna mana arabiya 3 saboda mi sauri mu tattake shi
cewa shi ayu fadilina aliha la babakar wannan babu katin tambaya wannan babu katin tambaya malama
wannan ma yayi wai yana ga ya prof ka san da cewa shi'a yufaddiluna aliyan ala ababakar ala aba aba abu min asma'il khamsa shi kuma wai ala aba ala ga harafin jarra sa'annan kuma kalman abu din ala aba yufaddiluna aliyan ala ababakar to ala abi ne shehin malamin izala ala abi ba ala aba ba a danna mana arabiya 5
alladhi alayhi al-fuqaha fi sabb as-sahaba in kana mustahillan lidhalika kafara wa in lam yakun mustahilan fasada wa lam yukaffir wa qad qata qa'ifatun min al-fuqaha min ahli al-kufa wa ghayrihi wa su'ida amman shatama aba bakr fa kana kafir qila yusalli alayhi qala la qala anna man gadisa da tawi
kaji wa lam yubaddi a cikin kuji karatin fa na rantsi da Allah bai san me ja ba na rantsi da Allah ja kawai yayi kakkarya bakaki da bakakin suna da baki a lokacin sai sun gwara bakin sa wallahi sun naushe shi walam yubadda sannan kuma walam yusalli alai haka yace walam yusalli kuma walam yus wala yusalla alaihi ne fa wala yusalla ka gani binal lil majhul ne amma shi ya kawo shi to wannan bari ku ji wata jumla ita ma ta karshe kafin mu shiga abin da yake a gaba dakika sai ta gaba
wa min hadhihi al-aya in kaza al-imam malik fi riwayatin an takfir al-rawatib takfir al-rawatib alladhina yubghiduna ashab ar-rasul sahaba ridwana ba'i alayhim
ridwana
li'annahum yughizuna li'annahum yughizunahu wa man ghadha as-sahaba radiyallahu anhum fa huwa kafir bi hadhihi al-aya wafaqa ta'ifatun min al-ulama radiyallahu anhum ala dhalika والأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءات كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضوانه عنهم ما لو أنما كان ابن عجر
كنجبا وانا وانا اسم نجي قا سم يوم يوم بس القرآن سينا نما يدري دبك أكن ديك كرنتا الله سبحان كنجدين ديك ممر دبك أكن لا رفتشن دبك والله بيسمي كرنتا وبا to wannan ka danne daga ciki kuma abin da zai ba ku mamaki ba larabci kadai yake bata ba duk abin da zai magana yana wa prof wai prof ya ce yana wai wai prof ya ce wa amfusina sai yake cewa malam ba wa amfusina bane wa amfusana ne a madadin qur'ani ne ba ba fa ayar ya jawo ba kalma ce guda daya yace kalman wa amfusina kai kuma ya kace wai wa amfusana to ya kabari yayin ya jawo aya sannan kai kuma da kake zuwa kana nuna maganar gyaran qur'ani ku je ku bi za ku ji akwai ayan nan wai iz yaqulu ka san me yace aka ramaka Allah iz yaqulu sahibihi wallahi kai ce ku koma za ku je bali din ya cire iz yaqulu sahibihi hadisi ya bata qur'ani ya bata arabiya ya bata bangaren mustalahatu kuma dama ba a magana abin da ya shafi mustalahatu na fununu na hadisi ne ko na wani abu ba a magana bata su kawai yake yana shiga to wannan yana daya daga cikin illar da muke son mu riskar da wasu musamman saboda wannan sharrin izala ne za ku ji anan da ya kira prof sai yake ga yawa prof cewa akramakallahu ni kaza yana son kuyar mai da kai saboda ka gane idan zaka kama kifi kana son ka sa mai tarko ya zaka yi ai zaka sa kugiyen ne ba zaka sa kugiyen tana yawo ba sai ka bari tukunna ta kwanta sai yaji sai kai sab ka kama shi to zaka ji yanda yake yaban prof yana dan kwantar da kai daga farko daga ƙarshe sai ya fara rikidewa yana koma asalin horansa yana mai rashin mutunci yana zagin sa bari ku ji saboda mayaudari ne ku ji abin da ya faɗa daga farko kuma ku ji waɗansu abubuwa akwai ash-sharit malam number 1 sharit eh number 1 nan shi wallahi
dan Allah ya tunki daga ma kamar ne mai ta maka da cewa magana ka hujja ce ga al'umma ga Allah kuma muna tsoron magana ka idan ka yi ta saboda matsayin da kake kansa kuma ina bibiyar maganganunka da wata hirar da ka taɓa yi a gidan bidiyon yola can wani shekaru biyar baya ka muna zubar ka ne da kuma bara aka akan ilimin hadisi ne nake ganin kuke tattaunawa akan wasu masail da kai da wasu malamai na kan zama maganganunku daban-daban
na
to lillahi da ilimi magana ku tare haɗa
ki alhamdulillah kun ji muna sauraron maganarka saboda irin matsayin da kake da shi a ƙasar nan sa'an nan kuma saboda irin bara'akka wato ƙwarewarka a bangarori da yawa bangaren hadisi ne bangaren kaza wannan yabo ne ko zagi yabo ne ko to bari ku ji sholadi a danna mana sharit number 2 bari ku ji
wallahi malamin damuwa saboda shine mu malaya shi da cikin rudani yanzu in aka tsali irin wannan maganar da kuke malama ban nan zai kama addini kisa na damu da kwarai na biyu amma ki ba mu dadi
ku gyara gurgurdan iko amma abin da nake
malam koyi zura ku gyara wannan maganganu da kuke yi wannan bala'i da kuke malam ka annaku la takrahuna fi kutub at-tarikh wa siyam bala'i shi a cikin addinin musulunci
to kun ji wai yana ga yawa prof cewa wannan maganganun da kuke kace mutumin nan shine jagora saboda matsayin da yake da shi a ƙasar nan kago kuma kace maganganun sa barna suke kawowa a ƙasar nan wannan magana za su hadu kun ga yaudarar yanda ta fara fita ko kuma yana ba wai ka annakum la taqrauna fi kutubut tarikh fi kutub banza danna mana number danna mana number 3a za ka ganshi sharit 3a 3a kunji me yace kuro bana ba ku ji kuro bana auzu billahi ba wai malam kuna munafurtan addini abin da ya gaya mai kenan kuna munafurtan addini addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda na rantsi da Allah duk ilimin izalan kasan nan da na furka gaba ɗayan ka dunkule shi ka ajiye shi na rantsi da Allah ilimin prof kadai sai yarin jayi nasu sai yarin jayi nasu waɗansu irin mutane ne dodanni da idan ba tafarkin su ka bi ba kai ba musulmi bane kai ba musulmi bane ƴan ba ruwan mu sun ce waɗannan anguli ne da kan zabo ƴan ɗariƙa mushrikai ne ƴan bid'a ne ƴan shi'a kafirai ne su waye musulmai su kadai ne aka zo da musulunci da su waɗansu irin mutane in dai ba tafarkin izala ka bi ba wallahi alazimi ba za su taɓa yadda da kai ba saki yahudu yanda kaga yahudawa ba za su amince da kai ba in ba ka shiga yahudanci ba to ɗan izala ba zai taɓa yadda da kai ba in ba ka shiga izala ba
wannan haka kaidan su yake so sannan akwai shari 3b na kasan wannan bari ku kunji wani magana yake anan yace kuna taimakon shi'a sa'annan kuma me yasa ɗan shi'a ba su dauko maganar malaman su sai prof yace mai za su dauko wata rana sai yace wallahi wannan maganar da prof yayi da malaman su ne suka faɗi wannan maganar za su mika wuya saboda sun san malaman su ba su da san zuciya ashe maganar da prof yayi daidai ne me illarta kawai shi dan dariƙa ne ya faɗi wannan maganar amma inda Jafar ne yazo ya faɗa ko Kabiru Gombe ba su da san zuciya su wannan sababbin mala'iku ne waɗanda ma'asumai ne ba sa sabawa Allah aka yi su daga kasa aka yi su daga sama suka sauko kasa ba su dauke da san zuciya so wannan yana ɗaya daga cikin sharrin sa ne da wai ake san dama mu fitar wa mutane daki daki a cikin kasa din su gane manufar izala to yanda Sholadi ya faɗa izala kifi na ganin ka mai jar koma ba za ku iya yin komai ba wannan daƙiƙi ne balidi ne number 1 a sahun balidai ku turo wani wallahi ku turo wani duk wata mas'alar da ya taba bari mu mata wasan kace kace haka dan sama sama ba tabi da zurfi mas'ala ta biyu da nake son mu tattauna ko mas'ala ta uku shine a ciki yana magana sai ya kawo hadisi yake cewa hadisai guda biyu yayi magana kai hadisin kitabullahi wa sunnati da kuma kitabullahi wa itrati to yanzu bari mu ji abin da yake faɗa a cikin sharidi number 4 sai mu biyo shi da kuma da kakken bayani wanda zamu makura wuyansa
lafaz ahadin bayyana na cikin sahih muslim wannan kuma bai kore kuma lafazin da ka kore shi kuma wancan na wasu da shi ba da shi ma ya kore ba bance na bance ya ban kore shi ba ka dinga da jan kore ba mun dinga da mai ba ifanci wanda kuma ma dai ka shi amma da san yanciwa ka kawo shi anan baba mai sai ban ba mu cewa ne wasu sun rauna na shi shi ma wannan da ka kawo na
to alhamdulillah suna magana ne akan hadisai guda biyu taraktu fikum ba'in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di kitaballahi a wata ruwaya wa sunnati kitaballahi wa itrati manzo Allah yace na bar muku abubuwa guda biyu wanda ba za ku bata ba matakar kun yi riko da su bayana wadannan abubuwa guda biyu shine manzo Allah yace kitaballahi wa sunnati littafin Allah alqur'ani da sunnana a wata hadisi goma manzo Allah yace kitaballahi wa itrati na bar muku littafin Allah da ƴaƴan gida na alul baiti shi da ya tashi wai gyaran da yake sai ya homa kare anan professor makari sai yake cewa wannan hadisin da aka kawo kitaballahi wa sunnati da malam yace babu shi korarran hadisi ne da ifi ne sai yake cewa wannan hadisin sahihi ne Imam Malik ya rawaito wannan hadisin na'am Imam Malik ya kawo hadisin kitaballahi wa sunnati alqur'ani da sunnar manzo Allah sai dai kuma kash da ifin ne yana nan ba kuma wani dan izala da tsayin gemin sa dai sai ya inganta wannan hadisin ko da sunan sa albani ko da sunan sa albani ko ibnu taymiya hadisi ne da ifi yana nan a mazaunin da ifi saboda malik da ya tashi kawo hadisin yace wa haddasani an malikin annahu balagahu yana daga cikin balagat mushkila ta shigo balagahu ba isnadi hadisi ne mabturul isnadi wanda hadisin yana da yankakken isnadi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lam tajillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi manzo Allah yace na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku bata ba in kun yi riko da su sune littafin Allah da sunnansa to wannan hadisin wa sunnati da ifi ne da ifi ne an samu wasu malamai da suka yi kokarin su wassala shi su sa mai hadisi su sawa hadisin isnadi kamar Ibnu Abdul Barri ya kawo wannan hadisin ta hanyar Kasir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf an abihi an jaddihi ya kawo wannan hadisin ya hada mai linkin ya bashi channel to amma kuma al-Imam Hakim yace shi wannan Kasir ibn Abdullah din yake cewa wato yana rawaito hadisi an jaddi yace haddasa an abihi an jaddihi nuskhatan fiha manakir yana rawaito hadisai daga babansa da kakansa da wani littafin da yake wani nuska na wani littafi da yake da shi wanda a cikin littafin akwai manakir dan haka hadisan sa munkaran hadisai ne an aje mai kun ji daya sa'annan abu na biyu al-Imam Hakim ya fitar da wannan hadisin na cewon kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnana to shi ma ya fitar da shi a cikin al-mustadrak amma hanyar da hakimu ya kawo shi ne ta hanyar Ibn Abi Uwais shi kuma ya kawo shi ne ta hanyar Ikrima da Ikrima da Ibn Abi Uwais dukkan su an musu haka akwai jandanja akan su hadisi yana nan bai tashi ba yanda prof ya ce hadisin yana da matsala tabbas yana da matsala da Ikrima din da Ibn Abi Uwais din duk an sa musu jandanja akan su sa'annan kuma shi al-Imam Zabi ya ƙara sabon al-Imam al-Hakim ya samarwa da wannan hadisin shahidi daga cikin hadisin Abu Huraira ya fitar da wannan hadisin ta hanyar Salih bin Musa to shi ma Salih bin Musa malamai sun ce maturukun shi ma gaba ɗaya hadisin sa yana nan rarrauna ne dan haka maganan da prof yayi akwai tsauran bincike akai amma tunda sun ce za su yi karatu su yi amma dai wannan mun shafa musu sama-sama mun muku passing in kun isa ku dawo da passing din za ku ga mu kuma Allah yadda short za mu yi muku kaiwa na biyu yanda ba sai dai cikin raga mun riga mun cinye ku ba za ta motsa ba insha Allah sannan duk hanyoyin da malamai suka fitar na wannan hadisin gaba ɗayan hanyoyin hadisin da ifi ne hanyoyin hadisin gaba ɗaya da ifai ne la tasuhu bil marra wasu sun ce hadisin maudu'i ne wasu suka ce da ifi ne to hadisi ba maudu'i bane amma fi ahsanil ahwali hadisin nan da ifi ne ba maudu'i bane amma da ifi ne hadisin kitaballahi wa sunnati bai inganta ba wanne ne hadisi ingantacce kitaballahi wa itarati yawa banasibi wanda baya san alal baiti shine ingantaccen hadisin ga dalili shi kuma bari mu baka wanda suka rawaito wannan hadisin malamai da yawa kaman at-Tirmidhi ya fitar da hadisin kitaballahi wa itrati a hadisi na 3788 da hadisi na 3786 da kuma Ibn Huzaima shi ma ya fitar da wannan hadisi na 2357 al-Hakim shi ma a cikin Mustadrak ya fitar da wannan hadisi to abinda Albani yake cewa bayan ya gama caje rijalun wato mazajen hadisin nan kitaballahi wa sunnati ya caje ya je ya dawo kitaballahi wa itrati afwan ya caje su karshe sai yace duk wani wanda suke cewa hadisin nan da ifi ne a wurgar musu da abun su yace lakinnal hadisa sahihun hadisi ne sahihi inji Nasiruddin al-Albani baturan Albania yace fa inna lahu shahidan min hadisi Zaid ibn Arqam yace hadisin yana da shahidi daga hadisin Zaid ibn Arqam shine hadisin Muslim hadisin Muslim wannan magana Albani ya fade ta a cikin as-silsilah sahiha sannan kuma wannan hadisi da Ahmad da Tabarani da Dahawi sun fitar da wannan hadisin ta kan Rabi'a qala shi Rabi'a Ali ibn Rabi'a yake cewa laqitu Zaid ibn Arqam na hadu da Zaid ibn Arqam wa huwa dakhilun ala al-muqtari aw kharijan min indihi fa qultu lahu sai nace masa asami'ta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul shi yana tambayan Zaid wato Ali ibn Rabi'a yana tambayan Zaid yace dan Allah kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni taraktu fikum as-saqalaini manzo Allah yace na bar muku wasu nauyaya guda biyu sune kitaballahi al-Qur'ani wa itrati da ƴaƴan gidana alul baiti qala sai Zaid ibn Arqam yace na'am eh na ji manzo Allah ya faɗa haka manzo Allah me ya bar mana littafin Allah da kuma jikokin sa wannan jikokin da ka tsana baka san ai magana akan su shi annabi ya bar maka eh duk dan galawan danka annabi bai bar ma ba wa itrati yace ka dawo hanya wa itrati sannan qala al-Albani yace isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisin sahihi ne rijalus sahihi mazajan da suka rawaito hadisan mazajan sahihai ne haka wannan Albani ya fada da haka hadisin kitaballahi wa sunnati da ifi hadisin kitaballahi wa itrati sahihi ka mutu alal bait muna nan mun kankame su kankam daramdam Al-mas'alatu salisa mas'alatu uku ga hadisin wato an-nazaru ila aliyin ibada mas'alan da suka tattauna da dakta yana cikin rashin kunyan da yawa dakta sai yake cewa mallan ka kawo wani hadisi dakta tabbas yayi maganan hadisin an-nazaru ila aliyin ibada kallan fiskan sayyidina ali radiyallahu anhu ibada ne sayyidina ali ka ganshi kawai ka kalle shi ibada ne inji manzo Allah yawa ahasiduhu mut me yi wa sayyidina Ali bakin ciki ka mutu kai ma dan baka son kai ibadan ne to ka tafi gidan rawa mana in baka son kallon fiskan sayyidina Ali wani ne yake ka zo dole eh kai gidan rawa ba shi kenan ba mu muje mi ta kallon fiskan sayyidina Ali Allah ya nuna mana shi to sai yace to kun san wannan hadisin kallon fiskan sayyidina Ali me sai suke kushe hadisin nasu ba suke kushe shi wallahi da na silsila isnadin hadisin shine na Aisha radiyallahu anha tana zaune sai ta ga babanta As-Siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abubakar sai ya kurawa sayyidina Ali ido ya ta kallon sayyidina Ali sai tace wai me yasa kake yawan kallon sayyidina Ali ne sai sayyidina Abubakar yake ce mata naji manzo Allah ya ce annazaru ila aliyin ibada kallon sayyidina Ali ibada ne to su kuma wannan ya tsaya musu a makoko ta yaya za a zo a ce kallon sayyidina Abubakar ne zai nemi albarkan kallon sayyidina Ali saboda ibada wannan abin ya ci musu rai dan haka sai suka shiga suka fita hadisi ne da ifi kaza kaza to shi wannan ƙaryen da yake jahili ne na farko bari ku ji abin da ya fara yi na farko yace dakta yace mai ya mai magana bi tafsili ya mai I'm professor ya mai magana bi tafsili yace na fada cewa zahabi ya rauna na hadisin nan amma kuma nace Gumari Abul Faid yayi ta'akkubin wannan hadisin yace hadisi ne ingantacci to sai da ya tashi sai yace malam bayan Gumari wa ka kawo kuma zahabi ya rauna na sai yayi wani ƙarya a wajen duk wanda yake da kasa din ya koma za ku ji yace zahabi bayan zahabi sai yace wai hakim shi ma yace hadisin da ya rawaito hadisin shiru yayi a kansa haka yace da ya rawaito hadisin shiru yayi a kansa sannan nan yace wai abin nan ash-shaukani cikin al-fawaidul majmu'a shi ma yace hadisin nan da ifi ne bayan ash-shaukani yake cewa ibnu hajar shi ma yace hadisin nan da ifi ne wallahi duk wannan ƙarya yake musu ƙarya yake munafiki ne zalla shi shaukani ma a cikin al-fawaidul majmu'a cewa yayi isnadin hadisin hasani ne annazaru ila waji aliyin ibada yace wannan hadisin isnadin sa hasani ne shi kuma al-hakim da yace wai bai yi magana akan sa ba hakim da ya rawaito hadisin kasa sai yace wa hadha hadisun sahihul isnadi wannan hadisi ne da yake da ingantaccen isnadi kun ji sai prof yace mai to duffa maganan da ake yi hadisin nan illansa da ake ta kokarin a bata shi yana zagayawa ne akan wani mutum da ake ce mai Yahya ibn Isa ar-Ramli yace shine malamai suka yi magana akan sa Zahabi a wajensa ya ce da ifi ne. Shi ma zahabi a wajensa shi mutumin ya ce wai zahabi ya ce mutumin da ifi ne. Wanda kuma zahabi ba cewa yayi da ifi ba cewa yayi mutum ne muwassaqun. Haka zahabi wassaka shi zahabi yayi. Wassaka wannan mutumin yayi. To kaga da aka hada aka je aka dawo. Ibnu Hajar shi kuma a wajensa ya ce wannan mutum ne mai gaskiya amma yana iya yin kuskure. Kaji abin da ya faɗa a kansa? To zaka samu a imma rututu kuma sai prof yace mai to idan zabi yayi magana akan sa sauran a imma jumhur sun ce mutun ne ingantacce zai iya karban hadisin sa ba shikenan hadisi ya tashi ba to amma shi bakin cikin sa an ce a kalli fuskan sayyidina Ali ibada dan me za a gaya wa sayyidina Ali radiyallahu anhu haka dan me za a gaya wa sayyidina Ali radiyallahu anhu haka sannan kuma abinda malaman hadisi suke cewa idan an samu wasu malamai sun ce wannan mutumin sun jarraha shi wannan sun addala shi Ibn Kathir sai yace idza ta'arada jarhun wa ta'dilun fa yanbaghi an yakuna al-jarhu hina izin mufassaran idan an samu jarhi da ta'dili wannan sun ce kaza wane daidai ne wannan sun ce wane ba daidai bane to idan kai kazo zaka bata wannan mutumin dole ya zamana bata shi jarhi jarhanta shi da zaka yi ya zamana jarhi ne mufassari ka fadi me yasa ya zamanto mai illa saboda kawai sunan sa zabi yazo ya ce ya ibn Isa bai inganta ba to zabi me yasa bai inganta ba gaya mana illa ba yana cikin bai inganta bane yana cikin me yasa bai inganta ba sai an gaya mana dole ka fito kai mu fassarin jari sannan kuma al-Gumari akwai littafin al-Gumari wanda ya al-ifada bi takhrij hadisin nazar ila aliyin ibada al-imam al-Gumari a cikin wannan hadisin ya a cikin littafin nan ya tsayar da hadisin nan char ba wani littafin da zaka iya samu ya ruguje maka wannan hadisin wallahi babu shi hadisi ne tsayayye kyam ka'ida al-Gumari ya biya fitar da takharijin hadisin nan filla kuma shi naji yana cewa banda al-Gumari to sai wa ka kawo banda al-Gumari sai wa ka kawo sai dukta yake ce mai ko ban kawo kowa ba ba yana cikin yawan wanda suka kawo abu bane yana daga cikin ingancin me ka faɗa ne haka yake to wannan bawan Allah da ya tashi bayan na gaya muku zabi ya ce kaza zabi ga abin da zabi ya faɗa akan sa ga abin nan to amma da yake yana dana so in danna muku wani abu ba lokaci naga kaman yana raina Gumari bai san waye Gumari ba Abul Faid ibn Siddiq al-Gumari akhiru hubbaz hadhihi al-umma har yanzu bayan shi ba samu wani hafizin hadisi ba idan yana son ya san waye Gumari ya tambayi Albani 1 da Albani 2 Albani 1 asalin baturan an gane asalin baturan shi Albani ya je ya karanta littafin sa muqaddima cikin adabul zifafi ya ga maganar da ya kan Gumari Albani 2 jabun kuma dan kasan nan wanda suka kashe shi su suka kashe junan shi photocopy za ku ji akwai magana da wani bidiyo da aka yi ta yada kwanaki yana magana akan shi tsaro Usman Bauchi radiyallahu anhu yake maganan Abul Faid Al-Ghumari ya ji me ɗan uwansa biyu da Albani 1 da Albani 2 suka faɗa kan Abu Siddiq Al-Ghumari wannan mun shige wannan gurin sa'annan daga cikin malaman da suka ce hadisin nan sahihi ne na gaya muku akwai hakim cikin al-mustadrak yace hadisin sayyul isnadi Suyuti cikin tarikhul khulafa shafi na 66 yace isnadu wa hasanun sa'annan Ibn Hajar al-Haythami fi sawaiqil muriqa shafi na 190 daidai yace cikin al-faslu sani fi fadailihi yace hadisin nan yana da isnadi hasani wannan kenan wannan hadisin da kake neman ka rubuje shi annazuru ila waji aliyin ibada hadisi ne yana nan a tsaye daramaram ba yanda zaka kai shi sai dai ka hakura to sabu na gaba mas'ala ta biyar mu je mas'ala ta biyar shin wai suke magana da prof sai prof yake ce mai babu wani sahabi da aka ambaci falalan sa irin sayyidina ali radiyallahu anhu kaf cikin sabban manzo Allah sai wannan abin ya mai ciwo ya tirna kashi arai ta yaya za a ce ba wani sabin da aka ambaci falalan sa irin sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya ce wallahi wannan abun ba daidai bane yanzu kai ka yadda da kaza sai prof ya ce mai wannan maganar da nake gaya ma Ibn Kathir ya kawo ta Ibn Hajar ya kawo ta Suyuti ya nakalto ijma'i akan haka sai yake cewa ah to malam ko sun yi ijma'i ni ban yadda bai fa yadda ba fa sai prof ya to bari ku ji wannan maganar bari mu karanta mai malamai uku abinda prof ya faɗa haka ne ko kaki ko kaso haka ne babu sahabi a cikin sabban manzo Allah wanda aka rawaito wato manaqibu nasa da falalolin sa irin sayyidina Ali duk cikin su babu radiyallahu anhu duk cikin su babu hakim ya fitar daga cikin wato mustadrak nasa juz'i na uku shafi na 107 cikin kitabu ma'rifatis sahaba an muhammad ibn mansurin ya kulu yana cewa sami'tu ahmad ibn hanbala ya kulu naji ahmad dan hanbal yana ya kulu yana cewa ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب بأسامو cikin sabban annabi wani wanda falalansa yazo irin kamar yanda falalansa sayyidina Ali suka zo ba wannan shine ra'ayin Ahmad ibn Hanbal kun ji daya na biyu Ibn Asakira ya fitar daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa ma nazala fi adin min kitabillahi ta'ala ma nazala fi Ali radiyallahu anhu ba a samu wani wanda ayoyi suka sauka kan darajarsa da kimarsa cikin sabban manzo Allah ba irin sayyidina Ali radiyallahu anhu muna nawa na uku Ibn Abdul Bar cikin Isti'abi juz'i na uku shafi na 51 yace qala Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal yace wa Isma'il ibn Ishaq al-Qadi da Isma'il ibn Ishaq al-Qadi suka ce lam yurwa fi fadaili ahadin min as-sahabati bil asanid al-hasana ma ruwiya fi fadaili Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ba a samu wani mutum cikin sabban annabi ba wanda aka rawaito falalansa da kyawawan isnadai irin sayyidina Ali so haka sa'annan Ibn Kathir ya faɗa Ibn Hajar ya faɗa Suyuti ya nakalto ijma'i to amma kun san abin da zai ba ku mamaki duk wannan hujjan to bari ku ji mu danna muku shi kuma me zai ce sholadi akwai sharidi number 7 a danna mana shi number 7 ko ijma'i suka yi nakali a wajen ka na mufti kai ka san ba haka bane ko dangin mallaka ku ji ba ko ijma'i suka yi nakali a mazaunin ka na mufti kai ka san ba haka bane to bar ku ji sai prof ya tambaye shi yace mai to kai kana danganta da shi a wannan maganar da na faɗa shin kana nufin Ibn Kathir Ibn Hajar Suyuti da suka faɗi wannan maganar sun yi shi'anci ne su ɗan shi'a ne kun san me yace abun mamaki sai ya ce to daga kansu haka fara wallahi dan nashi sharid number 8 dan nashi barkuli Ibn Hajar da Imam Suyuti da suka faɗi wannan da Ibn Kathir duk mun ma shi fi hadin shi'a ne su kada suka fara mana ko da ku an san da wannan kaji su kadai suka fara su kadai suka fara duk wannan bala'in dan me za a rawaito falalan sayyidina Ali in an ce mutum banasibe kuma ya tsaya yana ware saboda kafa mutum tidin gemu kawai ka tsaya kana bude mana ido to mun fada banasibe kai abin da zaka yi bakaken nasibawa kawai wallahi mutanen nan makiya sayyidina ali ne makiya sayyidina ali ne ba sa son sayyidina ali wallahi lazimi ba sa son sayyidina ali to bayan haka sai bayan an gama wannan mu tafi mas'ala ta shida a guje saboda abin da yawa so nake in yi sauri mu tattike su mu tafi mas'ala ta shida mas'ala ta shidan nan da nake son mu tattauna ita ce gata wato mas'alan Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi radiyallahu anhu sun yi magana prof yana magana shi ma yana magana prof yana magana shi ma yana magana yace wai Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi ya ce wallahi da ƴan ɗariƙa da ƴan shi'a sun yi maja prof yace na rantse prof ya rantse yace wallahi tallahi Shehu Tahiru Usman Bauchi ba zai faɗi wannan maganan ba shi ma ya rantse wallahi tallahi Shehu Tahiru yace ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa sun yi maja ku ji kalmar maja ya kamata ku san meye maja in an ce maja haɗewa 100% haɗewa 100% ka bar abin da kake kai bar abin da muka abin da muke nake da sabani da kai 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 ma ka aje mu zo mu haɗu ya zamana komai aqidan mu ɗaya komai namu iri ɗaya shine maja ya rantse prof ya rantse to kun san sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ko ba haka annabi ya ce ba shaida alal mudda'i kai da kace Shehu Tahiru Usman Bauchi ya ce mun yi maja ina shaidanka ba rantsuwa zaka yi ba kawowa zaka yi shi kuma prof da yace bai fada ba wal yaminu ala a man ankara yayi inkari shi kaga ashe prof rantsuwansa da yayi me yayi daidai shi kuma wancan dan banzan bar mu bashi bashin azumi daga gobe ya tashi da azumi yawa bar mu bashi bashin azumi a danna mana wato sharit 9a sharit 9a
su ba za su ci aminci da mushrikai ba ba za su ci mushrikai sallah ba amma wai su musulmi ne abinda ya hada muka yi nesa da waɗancan kenan ke tare da waɗannan kuma
to alhamdulillah kun ji maganar Shehu Tahiru Usman Bauchi yace abin da yake akwai shine gashi nan mun zo mun ci abinci tare mun yi sallah tare ba mu da matsala da su sun yadda mu musulmai ne mu ma mun yadda su musulmai ne mu ba mu cewa shi a kafirai daga kaga mun yadda da addinin juna sun yadda su mu musulmai ne mu ma mun yadda su musulmai ne yawa in an shigo matsalan zagin sa bayon nan kuma kuskure da ban layu kafar ba a kafirta mutun akan wannan kamar yanda zamu zo mu gani yanzu kaga abinda Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi ke ne ya faɗa to kun ji kalmar maja a cikin kalmar Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi dan haka azumi ta kama shi ko bai kama shi ba to abun mamaki prof yayi mai wani magana sai yace koda Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi ya faɗi wannan magana a mazaunin sa na babban malami abinda zan yi shine sai in yi tawilin maganar sa in kalli maganganun sa na baya in ga meye ra'ayin sa sai in yi mai hukunci da wannan dan haka bari mu ji Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi ya yadda a zagi da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umaru akwai 9b shola hadi sharri 9b adam
inna Allah ma'ana sai ka sa ma'ana din karshe bayan an ce inna bakirabi wanda ya nuna martabar Sayyidina Abubakar shine kadai Allah ya ambacewa shi tayin manzo Allah ne a cikin Al-Qur'ani saboda haka wajibi ga musulmi su rika jin Abubakar inna ajika Abubakar ya zama ya yi maka uwarka ya yi maka ubanka in kai mu'minin kirki Umar ya zama ya yi maka uwarka ya yi maka ubanka in kai mu'minin kirki domin ka tabbata annabi ya ji don Abubakar akan ubanka annabi ya ji don Abubakar akan uwarka annabi ya ji don Umar akan ubanka annabi ya fito kowar kan kuwarka to kai abinda Allah ya fito da annabi ya fito ka fito ko ko abinda ka fito ka fito
Allah Allah sai ka shi da alkhairi shin ya fita wallahi wane kai in zaka ce kanka sai kashin kanka gaba ɗaya sun kare sun yi furfura sun mutu wai ka nemo gurin da shi ya zagi sabbai ƙarya kake wallahi yawa wannan ba aqidar Tijjaniya bace ba aqidar mu bace yawa wannan ba aqidar mu bace yawa Maulana Shehu Tahiru Usman Bauchi radiyallahu anhu ba zai taba cewa mun yi maja da shi a 100% ba dan haka azumi ya kama ka in kaga dama kai in kaga dama kar kai ba za mu taya ka zaman wuta ba kai kadai zaka babbaka wallahi kai kadai zaka babbaka So sannan kuma wai maganar da ake ta yi din nan jama'a kun yi maja da shi'a kar ku zauna da shi'a Kiprop yace mai ni abin da nake ba zan zauna akan manhajin shi'a ba amma ban yadda in yaki dan shi'a ba dan me zan yaki dan shi'a ga Krista mai cewa yana na yana kada ganga a coci yana Allah uku ban yake shi ba ga wanda ma be bautar rana mai bautan kaza wani ma yace ba Allah kansa yake bautawa kawai yayi bacci ya tashi ban yake shi ba na zauna da shi sai wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zame ta wani guri shine kuma zan zo in yake shi da Allah hankali zai kama wannan to ka bar wannan qur'ani ya fito maka da komai me Allah yake cewa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muksidin Allah bai hana ku ku zauna da mutanen da basu yake ku ba basu fitar da ku daga basu ya wato basu yake ku akan addinin ku ba basu fitar da ku daga cikin gidajen ku ba ku yi musu adalci ku kyautata musu domin Allah yana son mutane masu adalci to in Allah zai faɗa haka akan kowa da kafiri da bayahude waye in zauna da shi lafiya kai kuma ka zo wai da da'awan kana bin sunna wai ka ce kawai shikenan sai an yake dan shi'a prof yace mai ni bazan yake dan shi'a ba yace in ma zan yake shi sai dai da yaki ta kira ta da'awa shi kuma yace a sai dai ka yake shi ta kowane irin hanya kun san ta kowane irin hanya ai shine wa'azin da Balalau ya fara yi Bala'in Law matsiyaci wanda ya fara yi ya jawo mutane suka sake ƴan izala suka sake yaran su a Kaduna a Abuja a Jos a Bauchi di yanda aka ga dan shi'a kawai sai a bige shi pop kawai sai ka ji an bige dan shi'a suka dinga kashe ƴan shi'a wanda Balalau ne wai ya kira gwamnati ta yi wannan abu wanda kuma muna fada muna jaddadawa abinda gwamnati ta yi wa ƴan shi'a na wannan kisan tayi zalunci ba daidai bane ya saba wa addini ya saba wa haƙƙin bil adama ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar nan kuma dama babban abin da suke so kun san shi dan izala bai yadda ya zo ya ga yanzu hakan nan inda zai ga wannan farin koyin nan da farin wutan nan da wannan jan kun san wannan koyi zai fi so wannan jan koyin ko kun san me dalili yayi kalan jini-jini ba su da komai in ba kawai su ga ana zubar gadan kayika da rai sai ana tabarin rayuka ana tsattuwan jini wallahi babban damuwan su kenan anan gashi wal hadi muna zaune ko su ji ana kafirta mutane wani bawan Allah a anguwan su yana nan ana ce mai Audu miskini nace ya ci sunansa miskini wallahi ya zauna kawai ana tafsirin shi ko meye ne sai shi yace in mutane suka yi kaza suka yi kaza suka yi itikadin wannan yawa shi yace shehu yace in mutun ya zo faduwa yace ya shehu Tijjani yayi itikadi a zuciyarsa shehu Tijjani ne zai taimake shi ba Allah ba shehu yace ya zama kafiri masha Allah wannan ya zama shehina damuwansa kawai shi yace ya zama kafiri wallahi tallahi ai wai shi ma yana tabawa yana taba kaulasan to Allah yayi Allah yayi to wannan yana daya daga ciki kuma abin da yake gwadawa ko mutun kana da sabani da shi dan shi'a ba dan shi'a ba ga Yahudawa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yazo sai wasu Yahudawa suka zo shigewa suna kallon manzo Allah sai suka ce assalamu alayka assamu ma'ana mutuwa to ai nana Aisha ta ji su ta zage su ya kirada ya abna alkanazi ta zazzage su manzo Allah ya dariya ce kashi kashi ba haka ake yi ba yace Allah yana da taushi yana kuma son mutum mai taushin hali yace fa innar rifqa ma kana fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi'a min shay'in illa shanahu yace taushin hali yana da kyau in an cire shi a cikin al'amura al'amura rugujewa suke in kuma ya kasance a cikin al'amura al'amari daidaituwa yake wannan shine koyarwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda kaga yanda ake yi da yana da sayyidina rasulullahi yana da fahimtar wahabiyawa okay yauda kom ya ku kamo su ku dadda tsauyan su yanda su suke so a yau yanda suke so a yau to kware kuwa wai kai kana ganin wai kana maulidi ba su dawa da dan shi'a mu za ku zo ku ji yanzu bayanin da zamu kwana wallahi mu muna tare da ku muna ƙaryar banza na rantse ma da Allah ka lura in ka gansu da irin yawan gemin nan in ka ga zasu ku dinga raba hanya da su wallahi Allah ba gaba wani wuka ne yana gani wannan dan bid'a ne dirza mai kawai zai dirza ma kar kai ta kabi shi wallahi Allah ka saki so yana cewa shi ba za su zauna da shi'a ba sai yace yanzu aka na makallahu ka yadda mu zauna da shi'a shi'an da suke zagin sahabban manzo Allah suke zagan mun matan annabi na kawai da gaske kalimatu haqqin wallahi tallahi kam suke zagan mun matan annabi na dan haka ni shi'a a waje na gaba ɗayan su kafirai ne ba za mu zauna da su ba ba za mu ci abinci da su ba Prof ya ce mai fa an samu matsala, an samu sabani, babu wani malami duk duniya da ya taba cewa shi a dukansu kafirai ne. Duk duniya a dai malaman musulunci ya dai in malamin daga cikin banu Isra'ila ya fito. Amma a zamanin al'umman manzo Allah ba a samu wani malami daya a cikin malaman manzo Allah ya ce duk shi a ya musu kudin gora kafirai bane. Daga ciki hatta malamin ka Ibn Taymiyya a cikin fatawa ya ce wa amma salaf wal a'imma falam yatanaza'u fi adami takfiril murji'a wa shi'a al mufaddala wa nahwi zalika wa lam takhtalif nusus ahmad fi annahu la yukaffaru ha'ula'i. Yace malaman musulunci kaf basu munaza'a cikin cewon ba a kafirta murji'a da shi'a ba, a kafirta su gaba ɗayan su jumlatan. Yace haka nassoshi aka samu daga al imamu Ahmad, yace ba a kafirta su sai dai wasu daga cikin su kadan. Mutum in yayi aikin kafirci, kafircin ya tabbata akan sa wannan aikin kafirci ne, to sai ka ce mai kafiri ne. Kuma kai din ma ba wai kai ne za ka yi mai hukunci da kafirci ba fa, sai dai ka kai shi wajen wulatul umuri, shi kuma manyan mutane, sai kuma sai a hada shi da alkali, sai a kira shi gaba alkali. Kai kace na na Fatima kamar yanda shi yake fada, kace na na Fatima matan Allah ne, iyazu billahi. Me kake nufi da wannan kalma? Ni a'uzu billahi ba haka nake nufi ba. Oh to shikenan, je ka musulmi ne kai. A gaskiya ka san wannan kalman kafirci ne? Eh, ka san kalman nan kafirci ne, to shikenan kai kafiri ne. Shikenan ba wani matsala bayan wannan, ba abin da ka isa ka mai, shine magana. Amma ba a taba samun wani malami da yace duk duniya shi'a sun zaman to kafirai ba. To bayan wannan sai yace babu sulhu tsakaninmu da shi'a, ba za mu zauna da su ba, ba za mu ci abinci da su ba. Wannan matsala kenan, mu dan takaita ta nan saboda akwai matsalar da nake son in shiga. Kai da kake cewa ƴan shi'a suna zagin sabon annabi, suna zagin matan annabi, to kai akarama kallahu bari mu lalumi gidanka, kai kuma mu ga wani irin kauna kake wa annabi da iyalan gidansa. Ai gaskiya ne, ai sai a samu balancing, ko abin da yan jarida suke kira balancing, sai mu samu balancing. Kai bari mu ga wani irin abu kake yi. A mu gani kai kana son manzo Allah, kana son iyalan gidan manzon Allah, kana son matan annabi sallallahu alaihi wasallam din. Bari mu sa maka na murya kuma mu karanta maka a littafi. Mu sa maka na murya mu karanta maka a littafi. Bari mu danna ma a cikin kasar din da aka yi na farko, kun san ya gaya wa prof. Ina challenging in akwai wani falala da ahlus sunna suka boye na sayyidina Ali ko basu fade shi ba, in akwai wani ahlus sunna kwaya daya a gaya mun zan je in same shi. Shi ya dauka ma da prof yake cewa ahlus sunna yana nufin kai ahlus sunna. Kai ahlus sunna ne dan iska? Aka ba ahlus sunna bane, dan izala ne kai. Dan izala ne kai. Shi prof da yake magana ahlus sunna ba da kai yake yi ba, gabotarin banza, gabotarin wofi ba da kai yake yi ba. Kai ba ahlus sunna bane. Kuna sane da cewa akwai malamin su jala jalingo da ya zagi sayyidina Ali? To ya ce za in an nuna mai ahlus sunnan da yace a fadansa, an nuna mai ahlus sunnan da ya zagi sayyidina Ali ko ya boye falalansa, zai je ya samu wanda zai tattaki ya je ya same su. To bari mu sama muryan jala jalingo, ka san shi. Tafi kai tattaki ka gaya mai, ko kuma kai wa'azi ka kafirta jala jalingo kamar yadda kake kafirta ƴan shi'a. In kuma sayyidina Ali ba sahabi bane dan an zage shi, muji a danna mana jala jalingo.
Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kuma sanai dan babban sanai dama, kuma an fi samun hasada tsakanin ƴan babbane da ƴan kawune da sauransu. Wannan shi yasa ma Ali ya ta kokari ya bata addinin sa tun ma annabi yana raye. Haka nan a zamanin kalifofin annabi guda uku din nan, har ma dai ya ta kokari ya sa hannunsa don a kashe kalifa na uku shine Usman. Kuma ya hura wutar fitina wanda ta sa duk aka kashe sahabban annabi da yawa a lokacin, saboda kawai kiyayya da yake nuna wa annabi da irin yadda yake wa annabi hasada. Dama munafiki ne, yana tare da munafukai, shi yasa ya zamanto masu ikirarin cewa muta daga cikin kalifofin na uku duka babu wanda mabiyansa suka ikirarin shi Allah ne sai Ali ibn Abi Talib. Dama irin ne, domin dama addininsa shine taqiyya. Boye abinda abin nan bayyanar da sabanin abin da aka ke boyewa cikin zuciyarka. Wannan shi yasa masu batiniya, shi'a Isma'iliya da su Ubaidiyya da wane ne, duka din nan suna ikirarin cewa su mabiyansa ne, domin dama shi ya koya musu munafurci. Kuna fahimtar irin wayannan hujjoji? Ko yanzu kai kana magana ne da su a bisa harshen da wasu, domin ka a matsayin ka na ahlus sunna dama aqidar ka Ali mutumin kirki ne. Su kuma ba su da kunya, in sun zo gaban ka za su tsitsine wasu Abubakar da sauransu. To dauki ɗan mintoci biyar kai ma ka karɓi aron mai harshen da wasu, domin ka koya musu hankali, ka neme su kai ma yanzu ka tsokuta musu cewa Ali dai ba ya da imani.
La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasul. Allah ya tsine mai, Allah ya tsine mai albarka. Allah dan girman annabi Muhammadu, dan soyayyar da kake tsakaninka da annabi, dan soyayyar da take tsakanin annabi da iyalan gidansa, dan soyayyar da take tsakaninka da iyalan gidan annabi, Allah ka walakanta jalajalingu duk wani mai aqida irin tasa da zai ga wa sayyidina alaka Allah ka tarwatsa shi ka walakanta shi Allah ka sa ya fi mushen kare walakantuwa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah da bazai mutuwan arziki ba sayyidina ali ban taba jin dan shi ya ga wa sayyidina abubakar ka ba dukkin sa da sayyidina abubakar ban taba ji ba to kace zaka yi tattaki gashi mun sa ma dan uwanka kaji to amma saboda kar ya ce a kaza kaza mai matsayi mai matsayi nan ba na uku a cikin izala daga balalau kabiru gombe sai jala jalingu yana ɗaya daga cikin matsiyaci abin da yayi tarawajawa kwanaki a cikin facebook iyayen manzo Allah haka kawai ya dinga zagin iyayen annabi ya takurawa iyayen annabi ko in ce ya takurawa kansa yana bude kansa kofar jahannama wallahi alazim to kaje ka same shi kai mai wa'azi abu na gaba bari mu ji shin malamanka da suka koya ma su kuma meye matsayin su jama'a ga Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah bari ku ji abin da yake fada akan Sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin Minhajus Sunnah juz'i na 4 shafi na 255 Ibn Taymiyyah yana cewa lakinnal maqsud annahu law quddira anna Abu Bakr radiyallahu anhu azaha yace abin da yake nufi a kaddarta cewa Sayyidina Abu Bakr ya cutar da Nana Fatima falam yuziha li ghard nafsihi ai bai cutar da ita saboda wani manufan kansa ba balli yutillaha wa rasuluhu ya cutar da ita ne saboda ya bi Allah da manzon Allah ku joni rungwaranci cutar da Nana Fatima ka bi Allah da manzon Allah da cutar da ita manzon Allah yace bada'atun minni abinda duk ya cutar da ita yana cutar da ni fushi in ta yin an je an ga fiskan annabi sai an ga fiskan annabi ya canza ka ce wai zaka kusanci Allah da cutar da Nana Fatima inji Ibn Taymiyyah to yake cewa wa yusilil haqqo ila mustahiqihi yace zai yayi haka ne dan ya ba wa masu haƙi haƙin su wa aliyun radiyallahu anhu shi kuma sayyidina ali kana qasdu wa an yatazawwaja alaiha shi fa nufin sa dama duk ba wani sanna na Fatima kawai burin sa ce ya aure ta ne falahu fi azaha ghardun bi khilafi Abi Bakr cikin cutar da ita yana da manufa sayyidina ali ya cutar da Nana Fatima da manufa ya cutar da Nana Fatima sabanin sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu fa ulima tan haka sai aka gane anna Abu Bakr sayyidina Abu Bakr kana abada an yuzamma yafi nisa da azarge shi bi azaha da cutar da Nana Fatima min aliyin akan sayyidina ali wa annahu inma qasada ta'ata Allah wa rasulihi sayyidina Abu Bakr ya nufi yayi wannan cutarwan ne saboda ya nufi bin Allah da bin manzo Allah kaga nan zagin sayyidina Abu Bakr da zagin sayyidina Ali saboda sayyidina Abu Bakr bai cuci Nana Fatima ba radiyallahu anha ko kadan abadan bai cuce ta ba kamar yadda zamu zo makaranta nan gaba sai yake cewa yace bima la hazzalahu fihi yace bi khilafi Ali ibn Abi Talib fa innahu kana lahu hazzun fi ma raba shi yana daya daga cikin yana da wani rabo cikin fusatar da Nana Fatima wa Abu Bakr kana min jinsi man hajara ila Allah wa rasulihi sayyidina Abu Bakr yana daya daga cikin wadanda suka yi hijira saboda Allah saboda manzon Allah wa haza la yashbihu man kana maqsudu umra'atan yatazawwajuha wannan bai yi kama da hijiran mutumin da yayi hijira ne dan ya auri wata mace ba kun san wa yake ga wannan sayyidina Ali wai sayyidina Ali yayi hijira ne dan ya auri Nana Fatima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi fa man kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yanki ila dunya aw imra'atin yanki wa ha aw imra'atin yanki wa ko fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda hijiransa dan Allah da manzo Allah ya ladansa yana gurin Allah wanda hijiransa dan duniya ne zai samu duniya wanda kuma hijiransa dan wata mace ne bai da ladan hijira zai auri wannan mace yana nufin sayyidina Ali bai da ladan hijira sayyidina Ali sahabban manzo Allah ne to a cikin sahabban manzo Allah kafin lissafo mun wa yake da maziyin irin sayyidina Ali kanin annabi rainan annabi sirikin annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya mai wannan amma wannan yanzu da zaka zo ka busa sifika wannan kan sayyidina Abubakar wai ila ila illallah aka fara yawo da bututu ana tallanka Allah ya kiyaye ba za mu ga sayyidina Abubakar haka ba amma da yake shi Ibn Taymiyyah shafaffe ne da mai ya ga wa sayyidina Ali wannan bakaken maganar a cikin Minhajul Bid'a ba Minhajus Sunnah ba Minhajul Bid'a sannan kuma akai mai wannan abu to Allah ya kyauta sannan za ku samu yana magana Ibn Taymiyyah ya kara kawo a cikin Minhajus Sunnah din nashi yana magana muqaranan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san me yake cewa yace a cikin Minhajus Sunnah juz'i na 7 shafi na da 30 da 37 zuwa da 138 yace walam yakun kazalika aliyun sayyidina ali ba haka yake ba fa inna kaseeran minas sahabati da yawa daga cikin sahabbai wattabi'ina da tabi'ai kanu yubghidunahu suna kin jinin sayyidina ali waya subbunahu suna zagin sa waya qatilunahu suna mayakan sa dan haka ni ma nake zagin sa ko dan haka shi ma yake zagin sa inji ibnu taymiya kun gane haka abin da ya fada kina cikin minhaji as-sunna sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana fada cikin hadisi yana cewa me sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato sayyidina ali mutun ne da layi wato la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun babu wanda zai soka sayyidina ali radiyallahu anhu sai mutun wanda yake wato mumini sai ko kuma babu wanda zai so ka sai mutum mumini ba wanda zai kika kuma sai mutum wanda yake kafiri to shiradi a rike mu wannan zata zo a mas'alan nan yanzu nan zan yi amfani da ita na zo kan wannan mas'ala to bayan haka kun sai ibnu taymiya yake cewa a cikin minhaji nasa yace inna aliyan kana makhzulan haisu ma tawajja sayyidina ali abin tabarwa ne di yanda yabi mutane ba su san shi inna wahawal khilafata sayyidina ali yayi ta kokarin ya samu khalifancin manzo Allah miraran su da yawa falam yanal habi samu wannan khalifancin ba ya kara cewa inna huqatala lir riyasati lalid diyana sayyidina ali yayi yaki ne dan ya samu mulki ba dan ya samu ba dan ya taimaki addini ba inna kana yuhibbur riyasa sayyidina ali yana son shugabanci wa inna usmana kana yuhibbul mal sayyidina usmana kuma mai yawan kudayen dukiya ne sannan yace abubakarin aslama shekan sayyidina abubakar ya musulunta yana tsoho sannan wa aliyun aslama sabiyan sayyidina ali kuma ya musulunta yana yaro wala yasihu islamuhu ala qaulin musuluncin yaro kuma bai inganta ba a fadin wasu malamai wato musuluncin sayyidina ali bai inganta ba saboda ya musulunta yana yaro wannan duk ibnu taymiya ne yake fada yake ga sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ibnu hajar radiyallahu anhu a cikin ad-durarul kamina ibnu hajar yake cewa malamai suna nasabta ibnu taymiya zuwa munafurci saboda me yace li qaulihi fi aliyin saboda bakaken maganganun da yake gaya wa sayyidina ali a wani guri sho ibnu hajar yake ya kara cewa wato a cikin ad-durarul kamina din yake cewa wa kam min mubalagatin li tauhini kalamin rafidi addatu ahyanan ila tanqisi ali ibn abi talib yace ibnu taymiya so da yawa saboda yana son yayi wa dan shi annar raddi wannan raddin ya ja shi kuma yana rage darajar sayyidina ali yana saukar da darajar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sannan ibnu taymiya ya fada a cikin minhajus sunna nashi a cikin wannan littafin yake cewa wai sayyidina ali annahu lam yakul li aliyin fil islam asarun illa wa li ghayrihi min as-sahabati misluhu sayyidina ali bai da wani falala a cikin wannan addinin sai ka samu wani sahabi yana da irin wannan falalan na sayyidina ali wa li ba'dihim asarun a'zamu min asarihi kai wasu ma suna da falaloli da yafi falala irin na sayyidina ali wa hadha ma'lumun liman arafa as-sira as-sahiha yace wannan abu ne sananne ga wanda ya san kyakkyawan sira in ya karanta zai gani to bayan ya gama zagin sayyidina ali bari ku ji kuma me yake fada akan nana fatima radiyallahu anha ga abin da Ibnu Taymiya yake cewa ya zagi Nana Fatima yace wazalika wai lokacin da kun san an samu wadansu abubuwa wanda hakikanin gaskiya ba a san kutsawa cikin su in ba larura ba an samu Nana Fatima radiyallahu anha sun dan samu wato sabani da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to bayan Nana Fatima sun samu wannan sabanin to bari ku ji me Ibnu Taymiya yake cewa shi kuma akan Nana Fatima ta nemi Sayyidina Abubakar ya bata gadan Sayyidina Rasulullah Sayyidina Abubakar shi kuma a fahimtan sa ba a gadan annabawa bai bata ba saboda fiqhun da yake da shi to shi Ibnu Taymiya da ya tashi wa dan shi annar raddi sai ya ce minal ma'lumi li kulli aqilin abu ne ga kowane mutum mai hankali annal mar'ata ita wannan matan shine wannan annal mar'ata Nana Fatima ba ita wannan matan idza talabat malan min waliyyi amrin idan ta nemi dukiya daga wajen waliyul amri yahu bai bata bali kauni halata ta yi ku saboda bata cancanci wannan dukiyan ba inda hu a gurin sa wa huwa lam ya'khudhu wa lam yuti li adin min ali ai bai dauki wannan dukiyan dan ya amfani kansa ba sa'annan kuma bai bada wannan dukiyan wa wani daga cikin iyalansa ba wala azdiqai ko abokansa bala a qauli jami'il muslimina ya bada wannan dukiyan wa dukkan musulmai ne wakila an ce inna taliba gadiba cewon shi mai neman dukiyar nan wato Nana Fatima tayi fushi alal an ce wato tayi fushi alal hakima akan shi sayyidina Abubakar wanda shine shugaba yanzu kana gayatu zalika annahu gadabun likaunihi lam yutihi mala fushin da wannan mutumin yayi da aka hana shi dukiya yayi fushi ne kawai saboda an hana shi wannan abun ba fushi ne dan Allah ba wa qala yace wa qala al hakimu innahu li ghayriki la innahu li ghayriki la laki abin nan fa da kike nema ba naki bane na waninki ne sai yace fa ayyu madhil lil talibi fi hadha al gharib to me wani abin yabo a wajen mutumin da yayi wannan fushin yace law kana mazluman mahdan koda an zalunce shi ma din tsantsa lam yakun ghadabu illa lid dunya fushin sannan yana yi ne dan duniya saboda kwadayin duniya na Fatima wato tana fushinta saboda duniya yake ga yana na Fatima wannan abin to wannan yana daya daga cikin